gashi nan ya kama ni a yanzu ban miki jayayya tunda ba mi fidani zaman ciki na sana shirya musayya ta ki kyale ni wai ki san ki da soyayya an tambaye ki ki nuna ni soyayya ta toshe kunwa na ta sanya ban so
Kwa kwa luwa, mbata kwa tanta kwa nere.